rahmatan min rabbik cewa ma fa antu an amri wannan ba kaina ba ba san raina bane dai a'a zalika ta'wilu ma lam tastai alaihi sabra wannan shine ta'wilin abinda baka samu kai hakuri a kai ba kaga nan Allah mai girma da kuka yana cewa mana mai mu ji tsoron Allah sai Allah mai girma da kuka ya kiyaye mana wa ya kiyaye mana zuriyyar arshada Allah ta'ala al-aba alladhina yakhshawna tarka dhurriyyatan dha'afan bit taqwa Allah yana shigar da iyaye su dinga jin tsoron Allah saboda me saboda Allah ya kiyaye musu ƴaƴansu saboda Allah ya kiyaye musu jikokin su a Allah ya kiyaye musu jikokin su da wannan gawan su maganganu na magabata Sa'id ibn al-Musayyib babban tabi'i ne a ƙarƙashin tafsirin wannan aya in ka duba tafsirin Imam Qurtubi tafsiri na Al-Baghawi ko tafsiri Ibn Kathir tafsirin suratul kafi ayar nan da aka karanta mana Sa'id al-Musayyib yake cewa ya bunayya ya kai dan dana inni la'azibu fi salati min ajlika wallahi ina ƙara yawan nafulbuli ne saboda kai an gane kuwa ina ƙara yawan nafulbuli ina sake kusantar Allah saboda kai raja'an uhfaza fika saboda ina kaunan Allah ya kiyaye mu kai sai ya karanta mai wannan ayar wa kana abuhuma salihan kaga shi iyaye suna kuskure kenan sosai kawai sai a dauki yaro akai shi ingila wai yayi karatu yaro bai san ma in ya baban shi ya rasu ya ce wai Allahumma ighfirli abi kai ce mai gadi popsi saura ka danye mutu ba wallahi za mu samu kudi ba big boss ya kusa ya kudi mai karkatar kula wai baban dashi ne mai karkatar kula a'udhu billahi ya kusa ya mutu za mu samu kudi za mu baje to kaga kenan kana so yaranka Allah ya kiyaye maka su Allah ya ce falyattaqullah mafita shine وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ suna jin tsoron zuriyar su wanda suke masu sarauni to ina mafita kar ka ji tsoro kai kawai ka ji tsoron Allah falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida labari na biyu na Muhammad ibn al-Munkadir wannan ba sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn al-Munkadir yake cewa inna Allah la yaqdu bir-rajuli as-salihi waladahu wa walada waladihi وقريته التي هو فيها والله الا انا كارهه ta dalilin rajulin rabbir rajul salih mutum guda daya na gari a cikin family sai Allah ya kare mai yayan shi sai yayan su samu mai kariya wa walada waladihi da jikokin shi ma sai samu kariya wa qaryatihi kai har garin su ma sai samu kariya mutum da ya salihi ba allati huwa fiha inda yana cikin wannan garin yayan samu kariya ya jikokin samu kariya kai alƙaryar shi ma in bala'i zai zo kawai sai Allah ya kautar saboda mai akwai salihi a gurin da kuma ɗan gidaddaji da suke gefe-gefen shi fa ma yazaluna fi hibbillahi wa sitri rasu kushe ba suna cikin kariyar Allah to kaga falyattaqullah mu ji tsoron Allah mu kasance mai salihai da wannan idan muna son Allah ya kiyaye mana zuriyarmu ya zami da farko mu ji tsoron Allah nabi ifadillah ya hadu ka kiyaye dokokin Allah